A karan farko dai ra'ayoyin 'yan majalisar ƙasa da ma wasu da ma masu ruwa da tsakiya harkar gudanar da mulki sun rarrabe akan batun wanke shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki da kotun da'ar ma'aikatan yayi. Senator Aliyu Sabbi Abdullahi shine mai magana da yawun majalisar dattawa.
Ga wayanda dama suka dauka wannan abun gaskiya ne, to Allah ya kawo musu sabon magana saboda Allah ya wanke bawansa.
Shi ma Senator Suleiman Nazif ya yi ƙarin haske akan batun wanke sarakin.
To ba abin da zan fara cewa illa in ce kurunkus ƙarshen labari. Labari ta kawo ƙarshe, ko ba komai yanzu ba abin da zamu ce illa alhamdulillah da godewa Allah, tunda kotu ta riga ta wanke shi, kuma wankewan kotu shikenan ƙarshen magana kenan. So mu muna alhamdulillah, kuma muna bayan shi 100%, kamar yadda duk wani dan majalisar dattawa yake bayan shi 100%.
Amma Senator Isa Hamman Misau ya ce tunda aka fara shari'ar ya lura cewa akwai matsala.
Ni dama tun daga farko na san ƙarya ce, kuma na san cewa ƙarya aka ce fure take ba ta yaya, kuma gashi ba ta yi yayan ba. Yau kuma Allah ya amsa wannan, yanzu wannan abun an wanke shi, kuma duniya ta san cewa dama babu yadda za a yi. Inda a ce bai zama shugaban majalisa ba, da ba za a kawo wannan abun ba.
Honorable Ahmed Babba Kaita daga majalisar wakilai ya ce akwai abin dubawa a shari'o'in da alkalai ke yi a wannan ƙasa.
Idan wani ko dan mukamin da yake rike, ko shugaban majalisa ne, ko fada shugaban ƙasa, ko wani abu za a iya karkatar da hukunci domin ya samu mashi wata hanya da zai iya direwa ya tsallake, to wannan ba adalci bane, kuma wannan ba zai kawo mana irin canjin da muke nema ba. Iyaka gaskiyar magana kenan.
Daya cikin matasan jam'iyyar APC mazaunin Abuja, Khalid Ismail, yana mai ra'ayin mahukunta su sa ido a harkokin bangaren shari'a domin a samu cimma burin gyara ƙasa.
Ina kiran gwamnati da hankali na basira da idanu mai hangen nesa ta dubi wannan shari'a da aka yi ta bangaren kotun da'ar ma'aikata. A duba wanda suka yi koken nan kazafi, suka yi wa shugaban majalisa, suka zo suka gagara tabbatar da wayannan zarge-zargen da ake mishi, don me? Don ya zama mai batanci, ko kuma sun tabbatar da wannan abun kotu ne bata tabbatar da adalci ba, aka yi zargin da ake musu a baya ya zama na gaskiya ne? Shugaban kasa ya kamata ya bincika wannan al'amari.
A ƙarshe dai Dr. Abubakar Kaguma Cina, malami a fannin shari'a a Jami'ar Jihar Yobe, ya ce akwai abin da za a yi la'akari da shi a wannan shari'ar.
Kuma mutane su gane cewa duk lokacin da aka kai ƙaran mutum gaban kotu akan abin da ya zama criminal, ƙoƙarin kotu shine ta tabbatar cewa bata kama shi da laifi akan abin da bai aikata ba. Sannan a law akwai abin da muke kira diligent prosecution. Su waɗanda suka sa ƙara, nauyin ya rataya akan su, su ne za su kawo shaida su tabbatar da cewa wannan mutum ya aikata wannan laifi. Idan suka kasa kawo shaida su tabbatar da wannan mutumin ya aikata wannan laifi, ba abin da shari'a za ta yi, sai ta sallame shi ya za ta yi.
An da ya kwashi watanni 21 ana shari'ar da aka fara tun watan Satumban shekara 2015. Har ya zuwa yanzu, hukumar EFCC da ta shigar da ƙara a madadin gwamnatin tarayya bata ce komai ba a game da hukuncin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.